A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zaman ta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare sanata Al-Indomi sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar.
Shari'a sabanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi, kuma inda ake da matsala shine tsarin sashi na 36 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin mu da kuma tsari na sashi na 230 na tsarin mulkin Najeriya, wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Al-Indume ya bada siyasa hannu ya dauki beli na Abdulrashid Maina, kuma yanzu Abdulrashid Maina yayi dabo ya bace wajibi ne ga ita kotu dama ta dauki mataki ɗayan biyu, wala Allah ko miliyan 500 da ya bada a matsayin kudin sa hannun beli a zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya, ko kuma a ce a'a tunda wancan benin shi a kama shi a matsayin shine mai laifi. Shi kuma Nnamdi Kanu wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi, shi an fito da kasar Biafra, kuma sanata wanda yake zaune a Barebe shine wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka bada shi beli, shi ma kuma yayi dabo ya bace aka rasa inda yake. To abin da ya kamata a nan wurin shine ita kotu ita take sauraron wancan shari'a na Nnamdi Kanu, ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Al-Indume tuntuni da dadewa shine za a yi akan shi a Barebe. To amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin. Lauyan gwamnati ne wanda ke shigar da ƙara a madadin gwamnati da daukakin jama'ar Najeriya, shi ne wanda zai fito ya ce to tunda shi wannan ya gudu an rasa inda yake. To saboda haka duk waɗanda suka sa hannu a matsayin waɗanda suka tsaya mushi aka bada shi beli, wajibi ne a kamo su.
Tun bayan tsare sanata Al-Indomi a kuje ne yan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakinsu game da batun, inda Dr. Sa'idu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya bayyana ra'ayinsa game da tsare
shi hukunci kullum inda mutum ya saka doka ana so komai girmansa da haukansa. Don haka idan yanzu Senator Indimi akan yi laifi irin wannan cewar ya tsaya wa Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba, shi a tura shi kurkuku, wannan yana nuna cewar shari'a tana zaɓar wanda za ta haukansa, kuma wannan yana ruguza al'umma, yana ruguza tsarin shari'a.
Ana rabu Yunus Abubakar Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa
shi sha'ani na wannan shari'ar Jatungu Sanata Ali Indime wanda ke wakiltar Borno North National Assembly magana ce ta an dan saba wa ka'ida, ka'idan nan kuma ta ƙasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi, wanda shi Ali Indime ya lamunce shi Abdulrashid Maina shi ne mai laifi, wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana fuskantar shari'a ba laifi ba ne, tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne. Sai kotu ta gama bincike, kuma kotu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi, to sannan za ta ce shi mai laifi. Shi ne cewa duk da an san kaddara ce aka bada, to yanzu suna cewa Al-Indume ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan kaddara, ko in sai da kaddara za a yi a saida ta a dawo da kuɗin. Amma kafin nan tunda sun rasa shi Abdulrashid Maina, shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi.
Majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa Indume ta bakin tawagar lauyoyinsa da Masal Oru ke jagoranta ya gabatar da dalilai 12 na ɗaukaka ƙara, amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina Malam Aliyu Maina ya yi kira ga dan uwan nasa ya miƙa kansa ga hukuma ganin yadda Sanata Indume ya sadaukar da kansa ga ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani bangare kuwa kungiyar Masab mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa kasar Biafra ta yi gargadin cewa kasar Ibo ba za ta zura ido a kama Sanata Anyinnaye Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba, tana mai cewa akwai bambanci kan batun tsayawa da Abaribe yayi da na Indume. Idan ba a manta ba, a shekarar 2010 ne tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya naɗa Abdulrashid Maina da ake zargi da wawura kuɗaɗen fansho da aka kiyasta cewa ya kai naira biliyan 100 a mukamin shugaban kwamiti da zai kawo sauyi a tsarin yan fansho domin yin gyara da ake bukata. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.